duk da halin kuncin tattalin arzikin da jama'a ke kokawa al'umma fana ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah inda ku ake turowa zuwa fadar manyan sarakuna da min gaisuwa a jawabin sa ga dimin jama'a da ta taru a fadar sa mai mataba lamirin Adama Dr. Muhammadu Barkindo Aliyu Mustafa wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar yayi tsokaci ne game da batun samun zaman lafiya tsakanin manoma da kuma makiyaya musamman maganin irin tashin kuɗin da ke wakana tsakanin bangarorin biyu cikin kwanakin nan.
Kullum ina samun rahotanni na asarar dukiya, salwantar rayuka saboda rashin kauna da fahimtar juna, kuma kiyayewa da haƙƙin da yake rataye a kan kowanne. Saboda haka dole ne mu sake tsaye, haɗa kawunanmu, kuma baiwa gwamnati da jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya iya gwargwado iko don ɗaukan matakan da suka dace na kare mu. Nan ina so in nuna farin ciki na da godiya ga gwamnatin jihar Adamawa ta je ta kai hekta 5,000 a gundumar Biyaku, Mai Balwa da Maiha don kiwo kawai. Wannan mataki daga cikin sauran matakai da gwamnati ta kuji aniyan ɗaukan a duniya bone, kuma gani shakka zai taimaka gaya wajen warware rashin jituwa tsakanin makiyaya da manoma.
Kamar Adamawa a jihar Taraba ma haka fa lamarin yake, inda mai mataba Sarkin More Alhaji Abbas Jida ta fida ya kira al'umman jihar ne da mai da hankali wajen abin da ya shafi noma da kiwo, inda ko basarake ma alƙawarin samar da kayayyakin noma ga ƙananan manoma da ke masarautarsa.
Shine ku farka ku gina hikima sabo, ni noman doya, ni noman gida, ni noman gwanda, ni kiwon shanu, ku ɗauka ku kai Ghana, ku kai China, ku kai Turai, ku kai ko'ina a duniya. Sai ku ga cikin lokaci kaɗan mun kawo kuɗi, mun dawo masu kuɗi, kowa ya dawo masu daraja, mai daraja. Allah ya kai mu ga wannan.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, yayin da alƙaluma ke nuna cewa ana samun ƙaruwa masu ɗauke da ƙwayar cutar ƙanjamau a jihar Taraban, batun da ya tada hankulan sarakunan jihar, inda mai mataba Sarkin More Alhaji Abbas ta bida ya gargadin cewa
yanzu ba ciwon AIDS a jalin ne, ciwon AIDS a mutum biyu, ciwon AIDS a talla, ciwon AIDS a bani, ciwon AIDS a dakin, ciwon AIDS a Taraba, kaya yake. To ba wanda zai tsare mu da wannan, sai dai mu za mu tsare kanmu. Don haka don Allah kowa ya guji abinda Allah ya hana. Kun gane abin da nake nufi. In kuma za a yi aure a yi ta.
A bana dai an gudanar da bukukuwan sallar ne cikin tsanaki da kuma kwanciyar hankali a waɗannan jihohi biyu, ko da yake da alamu a tsakanin kuɗi a hannun jama'a.
Sunana Adamu Sidi Akonga.
Sallar rabana.
To sallah kam dai ba ta cewa alhamdulillah ne ke mutuwa da lafiya, amma gaskiya sallan akwai inda yanayi take, babu kuɗi kawai. Mu dai mun dai sallah da yake muna cikin koshin lafiya, to alhamdulillah, amma gaskiya sallah kam akwai inda take, an yi sallah da cikin talauci.
Ibrahim Abdullahi, sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.